الحمد لله حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه bayan haka yan uwa hudubar mu kamar yadda aka saba an bude ta da yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci bayinsa dan su bauta masa dare da yini wa ada lil muhsinina ihsana kuma ya yi alƙawari ga masu kyautatawa to ya musu alƙawarin kyautatawa daga gare shi kama addalahum jaza'an wifaqa kaman yanda ya tana dan musu sakamako daidai da irin aikin da suka aikata ahmaduhu wa ashkuru ina yaba masa ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi bukratan wa asila ina tuba a gare shi safiya da marice wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya rabban wa ma'abuda a matsayin ubangiji mai kowa mai komai abin bautar kowa da kowa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul ina shaidawa tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne katimul anbiya cikamakin annabawa wa imamul mursalin jami'a kuma shugaban manzanni ka cokam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da 'yan gidansa wa sallimu tasliman katsira amma ba'du ibadallah bayan haka ya ku bayin Allah ittaqullaha wa gatanimu fursatakum ku ji tsoron Allah ku amfani dama lokaci da kuke da shi wajahidu bi amwalikum ku yi kokari ta hanyar dukiyoyin da Allah ya baku wa anfusikum da ma kawo kanku gaba daya wa khasatan fil ayyamil fadilat musamman a kwanakin da suke masu falala ne wal awqat da lokutan da suke masu falala ne in kun yi haka fatafuzu fawzan azima sai ku rabauta rabo mai girma Allah ya sa mu cikin masu rabo mai girma bayan na muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah ya kuma su imani hakika kun sani muna wato ƙarshen kwanakin Zulqa'ada wanda ke shine wata na biyu a cikin watanni wato masu alfarma dilalatan ala annahu mahama yakunu al-amr to wannan yana nuna mana duk inda al'amura ya suka kasance fala ta'til juma'atu taliya to juma'a dai ne zuwa ba za ta dawo ba illa wa fi awaili Zulhijja sai a farkon watan Zulhijja allazi huwa al-akharu aidan min ashhur al-hurum wanda shi ma yana daga cikin watanni masu alfarma wa bidayat ayyamin lati la takadu tajid mithlaha bainal ayami ala al-itlaq kuma za a fara wasu kwanaki kenan wanda ba za ka taba samun irin su ba a fadin kwanakin shekara saki babu kairi saboda haka ya kutaran musulmai ta takunu al-khutba zikra liz-zakirin wannan hudubar za ta zama wa'azantarwa ce ga masu wa'azantuwa tunatarwa ce ga masu tunawa wa tanbihan lil-ghafilin fadakarwa ce ga wanda suka gafala wa mau'izatan lil-muttaqina wa'azi ce ga masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su alladina la hammalahu wanda ba su da wani wato abin da yake gaban su illa talabal janna sai dai tunda sun tsinkan su a rayuwar duniya to yanzu abin da ya rige ya za a samu aljanna walladina takhadhu ad-dunya mazra'atan lil-akhira wanda mu'minan nan sune wanda suka riki duniya a matsayin gonar da ake shuka lahira to suna shuka lahira dan su je su girba wufiqan liqaulihi ta'ala daidai da fadin Allah madaukakin sarki a suratul isra'i wa man arada al-akhirata duk wanda ke nufin samun lahira ya tsira a gaban Allah a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to ga abin da zai kiyaye wasa alaha ya tashi ya aiki dan lahira kuma sa'ayaha irin aikin da ake dan a samu lahira to ga irin fagage wasu wurare wasu halaye da suke zuwa da ƙarin darajoji na ayyuka na neman aljanna to yayi aiki dan lahira wa huwa mu'min duk wanda ya haka yana mai imani Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne za a gode wa sa'ayinsu ma'ana aikinsu kamar yadda wata aya ce maka inna sa'ayakum la shatta ayyukanku mabambanta ne amma fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra duk wanda ya sauke wajibinsa shine a'ata wajen yin abin da yake yi na sauke wajibi wa taqa kuma yana mai yana jin tsoron Allah dan Allah yake ba dan a sani ba ba dan a fada ba ba dan yawo da zance ba ba dan yamaditi ba a'a kawai dan tsoron Allah yake dan ya je tarar da Allah ya samu abin da yake wajen Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata aljanna yake aiki dan neman ta to sai Allah ya ce duk wanda ya hau kan wannan layi fa sanu yassiruhu lil yusra sannan zamu sauke masa duk wata hanya mai sauki ta tafiya aljanna Allah ka datar da mu amma ka ji quality din sai ka dora kanka akan wannan layi shi kuma Allah sai ya saka maka alƙawarin sa sanu yassiruhu lil yusra in baka gane ba ka je hali na biyu wa amma man bakhila amma wanda zai marowaci zumbulu wastagna shi ko duniya da ya samu iyakanta ya tsaya baya cin dogon zango yake tunanin fa akwai makoma me zai je tarar a makomarsa kazzaba bil husna in ka kalli aikin sa shi wannan lahira bata gaban sa bari a zance ya nemi aljanna to duk wanda ya haka shi kuma wannan layi ya hau sai Allah ya fasanu yasiruhu lil usra shi kuma dai hanyar shiga uku ita ce bata masa wahala saboda kai mai imani kowane lokaci neman aljanna kake bare kuma a ce irin wasu damammaki na musamman idan sun zo ga sunan to sai kai kokari kaga ka gani mance su kari bace su domin ka samu abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala saboda haka bayan na muku wasici da ni kana da tsoron Allah mu sani muna fuskantar waɗannan wato kwanaki babu wata juma'a da za ta zo nan gaba face insha Allah muna cikin wannan wato kwanaki din saboda haka sai mu ga me muka tanadan musu kafin su zo in sun zo kuma ba mu yi asarar su ba ayyuhal ikhwatu fillah ya ku ɗan uwana cikin addinin Allah abu ne sananne a wajenku girman waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta na farkon watan Zulhijja inna hala azimatun lalle kam kwanaki ne masu girma kada azama hal azimu mai girma ya girma masu haka duk wanda mai girma ya girma shi ko a mutane ai shi ma zama mai girma to Allah subhanahu wataala ya girman waɗannan kwanakin wa ahabbaha kuma yana son waɗannan kwanakin wa ahabbal amala fiha kuma yana son ayi aiki a cikin waɗannan kwanaki din wa aqsama biha kai bari ma ya rantse da waɗannan kwanaki din ai malamai ma sun gaya maka ka'ida na ulumul qur'an duk abin da Allah ya rantse maka da shi a cikin alqur'ani to hikima ce guda ɗaya jan hankalinka ake zuwa ga muhimmancin wannan abin a wajenka kar kai wasa da shi shi sa ya rantse maka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahu isa ya rantse maka da lokacin da kake rayuwa a cikin sa yace innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati sai wanda lokacin sa ya zama cikin imani da aiki na kware ne baya cikin hasara shi sa ya rantse maka da lokacin dan ka gane muhimmancin sa to almuhimu da abin da Allah ya rantse maka da shi to nuna maka girman sa ake da muhimmancin sa a wajenka kai ne ba a yadda ka rantse da kowa ba sai da Allah har annabin rahama ya baka kaida man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah ko kuma bakin sa kanan kafarsa yayi shiru amma Allah subhanahu wataala yana rantsewa da duk abin da ya rantse da shi ne dan jan hankalinka zuwa ga muhimmancin wannan abin ka kula da shi waɗannan kwanaki da muke fuskanta Allah ya rantse da su ya ce wal fajar ya ce wal layalin ashar ya rantse da lokacin ketowar alfujir wasu suka ce na kowace safiya wasu malamai suka ce na washe garin ranar arfa sai kuma ya rantse da dararen guda goma layalin ashar ya dace wal shafa'i wal watar da shafa'i da wuturi ranar tara ga wata da ranar goma ga wata ranar sallah da ranar arfa to kaga wannan in rantsuwa da abu tana nuna ma muhimmancin su to ka kula da waɗannan kwanakin ya zo a cikin hadisi an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma daga al-bilad ibn abbas Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanaki wanda su waɗannan kwanakin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a cikin waɗannan kwanaki a wajen Allah to min hazihi al-ayyam babu sama da waɗannan wato kwanaki mai ruwayar yace ya'ani ayyamal ashr yana nufin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah duk aiki na ƙwarai ko mun kankantar sa a yafi soyuwa a wajen Allah sai suka tuno jihadi shine ƙarshen aiki wanda za ka fita ka sara a sare ka bata shawuri ba ma ka yi shahada wanda shi mai jihadi ma in yi mutuwa ma a wajen jihadinsa shi ba ma irin wannan mutuwa ba ce ordinary ta masu zaman gida Allah ta yi wala ta hasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen ɗaukaka addinin Allah matattu ne mutuwa irin ta masu zaman gida ordinary mutuwa bal ahya inda rabbihim yurzaqun to amma yanzu annabi hadisi yana cewa babu wasu kwanaki da ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a wajen Allah sama da kai aiki a waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja to kaga tunda annabi ya wale kenan ko dan gana aiki kai kenan har wancan mai jihadin ma kai ya fi shi kenan aikin ka ya fi nasa sai kuma zai gane wata falalake kenan da Allah yi maka ta zo lokacin da ba a jihadi amma ga wasu kwanaki da ayyuka a cikin su ya fi na mai jihadi dan sai da sabai suka nemi musu confirmation akan haka قالوا سكت يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ayyukan nan na kware da suka fi soyuwa a wajen Allah a kwanakin goma Zulhijja har ma da jihadi nan daukar addinin Allah aiki na kware a goma Zulhijja yafi baje kaka da annabi ce walal jihadu fi sabilillah har ma da jihadin da daukar addinin Allah aiki a goma Zulhijja yafi shi kawai sai toga ce wani mai nau'in jihadi guda daya yace sai dai mutumin da aka kira sallar a fito jihadin karaja bi nafsihi wa malihi da ya tashi fitowa sai ya fito da dukiyarsa gaba daya ce ga tanan arabawa matafiya ya ciyar da su kenan da aka tafi da za a fita yake bai harbe kafa ba yana cewa ai muka yi safansarin din matafiyar yana jiji da kai shi ya dauki nauyi a shi ma kuma sai ya shiga cikin ayar da kuma aka fita yadda ya aka rabar da dukiyarsa kafin a tafi shi ma bai dawo ba annabin rahama yake sai dai wannan to shi kansa malamai suna tattauna ai sai dai wannan annabi yace to sai dai wannan ne idan kai aiki a goma Zulhijja baka fi shi ba ko dai sai dai wannan mai jihadin ne idan kai aiki a goma Zulhijja kuke ko kunnan doki kawai annabi ta illa rajulan sai dai wannan da ya wannan duk wannan in yana nuna maka wani abu yana nuna maka muhimmanci da falala da darajar wa'annan kwanaki goma da muke fuskanta na farkon watan wato Zulhijja Allah madaukakin sarki ya nuna mana su muna masu rayuwa kuma ya ba mu ikon amfana da damar da muke da ita a cikin su ma annahu jaa fi musnadil bazzar kuma wannan fata da cewa ya zo a cikin musnadil bazzar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a addu'a sa abin da yake cewa allahumma atini afdhala ma tu'ta ibadakas salihin yana cewa ya Allah ka bani mafificin abin da kake bawa bayinka salihai karshen abin da Allah yake bawa salihan bai shi yake roka da annabi wannan addu'a ta sai a kunna annabi ana sallah yazo bayan an gama sallah annabi yace ainal mutakallimu anifan ina ne maganar nan dazu yace ha ana annabi yace to idan abin da kake nufi da wannan addu'a taka yuqaru jawaduk za a soke in garman dokin ka ne a wajen fama wa tastashhad kuma za ka yi shahada wanda shi ne gadan maka a baka mafificin abin da ake bawa salihan bayi amma tare da haka dai an ce aiki a goma Zulhijja walal jihadu fi sabilillah sai ka gane muhimmanci da falalata kwanakin da kake fuskanta in za ka yi kai in za ka shirya ka shirya kar su zo ka yi fafar gorala na tafiya in baka yi radi ba to ka zama cikin shiri ga sunan wato a gabanka فعلينا معاشر المسلمين ان نغتنم المناسبات مامفاني لوكوتا ماسو مناسبة ده فللا بما يناسبها ده ابن ده يداشي ده لوكوتن من الاعمال ده daga ayyuka na kwarai قبل اتيان الاجل وانقطاع الفرصة tun kafin ajali yazo damar ta yanke muna gani a gaban mu damar wasu ta kare kai ma ka jilata ka za ta kare wa ala sabilil misal idan na mu dauki misali na inda yadda ake amfanar lokuta masu falala al afdalu fi waqti ad-darurat fi waqti daruratul muhtajin abinda yafi a lokacin da mabukata suke da larura ilal musaada bil mali aw al jahi aw al badani a taimake su da dukiya ko da alfarma ko da gangan jiki to abinda yafi dacewa a daidai wannan lokacin al ishtigalu bi musaadatihim wa igasatihim to sai a shagaltu da taimaka musu da wato neman kai musu agaji wal afdalu fi waqti qira'atil qur'an mafifici a lokacin wato karatun alqur'ani a lokacin karatun alqur'ani alhirsu ala tadabburihi shine kai kwadayin wato tadabburin alqur'ani wa tafahumihi da fahimtar alqur'ani hatta ka anna Allah yukhatibuka bihi har kaga kaman kai Allah yake maka magana da haddar da wannan alqur'ani da kake karantawa haka ake so lokacin karanta alqur'ani lokaci ne mai falala amma sai in ka dauki wato wannan sufa din wal afdalu saboda haka mafifici shine ka zama haka kake jin ka daura niyya da zartar da umarnin alqur'ani da hannuwa da hannunsa sannan mafifici fi ashr dhulhijja a farkon watan dhulhijja ko a kwanaki goma watan dhulhijja alijtihadu kokari wal hirsu ala al iktar min al a'mal al salihah da kwadayin yawaita ayyuka na kwarai wad'a da addu'a wat tabarru'i da kankan da kai wal iktari min alqira'ati alquran da yawaita karatun alqurani a wa'annan kwanaki masu zuwa wa zikrillahi da ambatan Allah wa ma za a adatta anta to tambayi kanka me ka tanadar wa kanka min fi'lima yunasibu ikwanikal muslimina ta hanyar kai abinda ya dace da ƴan uwanka musulmai akwai abinda idan kai kawai iya kanka ne amma akwai ibada da in kai mutaaddiya ce alkhairan zai kai ga waninka to kuma abu kullun khairun nasi man yanfa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane saboda haka wal irin tattali kai wa kanka wal irin tanadi kai wa kanka na abin da zai amfani mutane fi misli hadhihi al-ayyam ashin wa'annan kwanaki al-jami'atu li jami'il khairati wanda suka tattaro dukkanin alkhairai kama yafa'aluna al-akharuna haliyan kamar yanda yanzu nan wasu ma suna tarar wato kwanakin suna tarar watan da ayyuka na kwarai da abin da ya kamata su yi wal jannatu la tunalu illa biktinamul fursa to kai ka sani aljanna ba a samun ta sai ga wanda ya amfani damar sa wal amali salih yayi aiki na kwarai wa tarkil hawa wal munkarat ya bar san rai ya bar ababan ki wala tansau kada ku manta bi anna mu'zamal hujjaj cewa mafi yawan alhazai ilal ana saru biyufan lillahi sun zama bakin Allah wa fi baitihi alharam suna can wato dakin Allah mai alfarma yataqallabuna fil khairati wal ujur suna ta jujjuyawa a cikin ayyukan alkhairi da lada fa kaifa nahnu almuqimuna fi ma nastati'uhu to yaya mu kuma wanda muke zaune a gida cikin abin da zamu iya ko sun fi mu da zuwa can kuma ba mu da a gidan ma mun kasa wal afdalu fil wuqufi bi arfa abinda yafi dacewa a tsayuwar arfa al ijtihadu fi du'a'i wat tadarru'i wal ikthar min qawli la ilaha illa Allah shi wato dagewa da addu'a da tadarru'i kankan kai a gaban Allah da yawaita fadin la ilaha illa Allah waliman kana muqiman ga wanda yake shi baya aikin hajji yana gida sawmu yawm arfa azumin ranar arfa wal ikthar min addu'a'i fihi da yawaita addu'a a ranar arfa wa zikru bi qawli la ilaha illa Allah da kuma zikiri da fadin la ilaha illa Allah lima rawahu at-Tirmidhi min qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saboda abinda imamu Tirmidhi ya rawaito na daga fadin annabi rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi khairu du'a du'a'u yawm arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ga azumi a bakinka a jar mai azumi ko gari banza karbabbiya ce to ga kuma azumin ranar arfa khairu du'a du'a'u yawm arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa sai kuma yace wa khairu ma qultu mafi alkhairin abinda na fada ya fito daga kwadan harshe na ana wan nabiyuna ba ni kadai ba ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai wa tadhkiru la ilaha illa huwa ana arfa wal ubhiyatu lil qadir alaiha sai kuma layya ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko ranar 10 ga wata fa alal qa'im wanda yake tsayuwar dare yake sallah to mai ba lalle abin da yake kansa an yajtahida fi hadhihi al-ayyam ya ƙara kokari a wa'innan kwanaki na 10 Zulhijja wasa'im an yazida al-ayyam mai azumtar litinin da alhamis da to ya ƙara kwanaki idan wannan 10 sun zo wattali lil-qur'ani an yaksura min tilawatihi mai karanta al-qur'ani ya ƙara yawan tilawar al-qur'anin sa fi misl hadhihi al-ayyam a cikin irin wa'innan kwanaki wala tasal an fadilata ahli ad-dusuri karka tambayi falalar wanda Allah ya ba su dama ya ba su hannu da shuni in aradu khaira wa inna in suna san alkhairi a wajen Allah kama ja anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zuwa cikin hadisi fi ma rawahu al-bukhari an abi hurairata al-bukhari ya rawaito daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai wanda ba su da kudi suka ga masu kudi suna ciyarwa suka kawo kara suka ce ya rasulullah zahaba ahli ad-dusuri min al-amwali bid darajatil ula wa naqim wa na'imul muqim masu hannu da shuni sun tafi da darajoji madaukaka sun tafi da ni'ima da wamammiya domin duk wanda ya fika aiki to dama aljanna hawa hawa ce gurgurdan aikin ka gurgurdan aljanna da zaka shiga mun sha fada shi yasa annabi yace in zaka yi aiki dan neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je cibiyar ka je mabubbugar ka je gindin maganin alkhairan da ke zuwa sauran aljannatai daga firdausi yake fitowa so aljanna hawa hawa ce a hadisin ubaris dan samid ya ce kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al-amali a bisa gurgurdan aikin sa to ne yasa masu kudi suka ga to duk ga abubuwa na alkhairi masu kudi suke yi talakawa suka gani suka zo suka ce ya rasulullah sun tafi da lada kaga a ƙarshe dai abinda annabi ya ce wa masu talakawa zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan abin da ke hannunsu suke ta sayan aljanna to falala ce ta Allah yana ba wanda ya zaba cikin bayinsa kai ma a yau aljannar da suke nema ita kake nema musuluncin da suka yi shi kake yi ko akwai bambanci aljanna dai ita ce da Allah ya ce uiddatu lil muttaqina to yanzu kai ma ka lura da abubuwa da annabi ya faɗa wannan abin da ke hannunka falala ne kai da Allah ya baka kuma zaɓi ne to kai kuma ce godiya kake wa Allah kai irin godiya irin ta sahabban nan wanda har aka gane sun sai aljanna da damar sun bar sauran marasa kuɗi to kowa da lokacinsa yake amfani kai ma shine naka zai zo ya ƙare ainihin lokacin na wasu ya ƙare a gaban ka ko mun sha faɗa kuma za ka yi nadama yau ma latin fa'un nadamatu ranar da nadama ba ta amfani nadama guri uku muka ce ba ta da amfani in mutuwa ta zo ka ce a baka lokaci don ka yi ba kai ba za a baka laula akarta ne ila ajalin ƙaribin fa a saddaka wa akun minas salihin ina ma za a ba da dama ɗan ƙara min ajalin ƙarib in yi sadakar da ban yi ba in ban zama salihi ba yanzu cikin salihan bayi ma zan zama in ban zama mai imani ba amma zai samu damar Allah ce walan yu ashirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa wata rai idan ajalin ta zo haka za a tafi sai hali sai sallah daga nan ba sai filin alkiyama ba. A filin alkiyama zai ce ya laita haka na tilkabiya ma agna anni maliya halaka anni sulfaniya, kai can rayuwar dama daga can babu nan, dan nan din bai gyaro ta ba, yazo babu kyau yake ta ina ma daga can babu nan, kuma an shagaya masa, kuma ya sani yana gani ana tafiya can din kafin shi ma ya tafi, amma bai tashi ya yi tanadi ba. Sai kuma ce ya laita haka na tilkabiya ma agna anni maliya, dukiyar ba ta wadatar da ni ba, halaka anni sulfaniya, yar faransi din ma shine halaka ba na dama ba ce. Sai ya gama kuma a ce kuzuhu fa gulluhu, ta yi amfani ta yi rana, to ka ji guri biyu da nawa ta amfani. Sai a cikin wuta, yan wuta za su yi ta ruri, suratul fatir ta baka labari, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ya ubangiji a fitar da mu zamu yi aiki na kwarai ba irin wanda muka yi ba. Oh, kaga sun san ba su yi mai kyau ba kenan, fa atarafu bi zambihim kenan, suna tabbatarwa kansu laifin su kenan. Amma za a saurare su. A wata ayar ma sai sun yi shekara 100 sai mala'ikan mutuwa, mala'ikan wuta ce innakum makisuna, kuma da shi kuna nan ciki, kuna ce akharijna. A wannan ayar kuma sai Allah ya ce da su awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum nadhir, ban ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da muka ba ku, wanda zai wa'azanti ya wa'azantu ya ishe shi, duniya makaranta ce, daga ana magana ka ce me baka sani ba, to Allah ya ce ai mun baka dama wannan daman ne. Ma yatazakkaru man tazakkara fi, abu na biyu kuma Allah ce in kai baka gane duniya makaranta ce, waja akumun nazir, me gargadi ya zo muku, duk wannan bai ishe ka ba, da kake so ka fita daga wuta, to kun ga nadama ba ta da amfani. Shi yasa kai kokari kar kai nadama da ba za ta wato amfane ka ba, ka amfani damar ka kai aiki na kwarai. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, fa alal insani alaqil wa kasatan almu'min, akan mutumin da yake mai hankali musamman mumini, an ya gata ni ma hazihi alayam almuqbila, ya amfani wa'annan kwanaki da suke fuskanto mu, abla mururiha, kafin wucewar su, dan wucewa za su, wa fawatiha, da tserewar su, kai layan da mu yau malatan fa umun nadama, ya qul jalla wa ala, Allah yana cewa ku masu imani ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, ko wata ta duba ta ga me ta gabatar saboda gobe lahiranta, to kowa ya kansa hisabi, kamar da sana Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu suratul hashr, falata salli ayyuhal aqsu, kada ka tambaye ni akan falalar wato layya, saboda Tirmidhi ya rawaito daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda, annabi ya ce dan adam bai aikata wani aiki ba a ranar layya da Allah ya fuso sama da zubar da jini, zai zo da kahonsa a ranar tashin alkiyama abinda ya yanka da wato kofatansa da gashinsa, kai jinin wannan yana samun matsayi a wajen Allah, qabla an yaqa alal ard, kin kafin jinin ya je kasa, kana dora wukar jinin kana yanka, kafin jinin ya je kasa jinin yake da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To an haka ne, yaya a game da wanda shi ya a karan kansa, to ya kuma wanda ya taimaka wasu kai abinda Allah ya fi so a wannan ranar, a ce ga wata rana guda daya ga abinda Allah ya fi so a wannan ranar, kuma kana da wannan damar, ya kamata kai amfani da ita, kuma kama sa wani ya amfani da ita, ma'ana kai abinda Allah yake so, kuma ka sa wani ya yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, yanzu kenan Allah madaukakin sarki ya fi son ka kenan. To kaga wannan falala ce ta wato abinda ya shafi layya, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. A ƙarshe za mu rufe da hadisin da annabi yake cewa man nafasa an mumin kurbatan, duk wanda ya yaye ma wani mumini baƙin ciki daga baƙin cikin duniya, Allah zai yaye masa baƙin ciki daga baƙin cikin tashin alkiyama. Wanda ya lota wanda yake cikin kunci, Allah zai lota masa a duniya da lahira. Wallahu fi aunil abdi, Allah yana taimakon bawa, ma kana al'abdu fi auni akihi, mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa. Wanda ya kama hanyar neman ilimi, Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna. Bawa sun gane su tare a ɗaki daga ɗakin Allah, suna karanta littafin Allah, sai ni'ima ta sauko musu, illa nazalat alaihim sakina, nutsuwa ta sauka a gare su, wa ghashiyatuhum rahama, rahama ta lullube su, wa haffatuhum malaika, mala'iku sun kewaye su, wa zakarallahu ta'ala fi man indahu, kuma Allah ya ambace su a saman fadar mala'iku. Ayyuka ne na ruwa-ruwa ga sunan, wanda ya kaza za a yi masa kaza, ka je ka yi kanka hisabi, wanne kake dama da shi, wanne kai, wanne ne baka da dama, wanne ne baka yi ba. Saboda haka mu dage mu amfani damar da muke da ita, Allah madaukakin sarki wato ya datar da mu. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa sallim, wa sallallahu wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi tayyibin at-tahirin, wa rida Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'ir rashidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansa'iris sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, Allahumma inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin, Allahumma irzuqna al-amna wal istiqrara fi Nigeria ya rabbal alamin, Allahumma irzuqna al-amna wal istiqrara فعل في نيجيريا يا رب العالمين. اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا فعال لما يريد. اللهم من أراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا فعال لما يريد. اللهم ارزقنا بطانة صالحة، اللهم ارزقنا بطانة صالحة، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.